Ƙungiyar kare ƴancin fararen hula da demokradiyya CISLAC ta zayyana dakatar da Sanata Abdul Ahmed Lingi mai wakiltar bacci ta tsakiya a majalisar dattawa da matakin da ya karan tsaye da tsarin mulki. Majalisar dattawa ta dakatar da Lingi na tsawon watanni uku don zargin rufa-rufa ko cushe da ya ce an yi a kasafin kuɗin Najeriya na bana. A sanarwa mai ɗauke da sa hannun shugaban CISLAC Awal Musa Rafsanjani, ƙungiyar ta nuna fargabar dakatar da Abdul Lingi zai hana wasu ƴan majalisa bayyana ra'ayinsu ko fitar da bayanai don gano gaskiyar lamura. Mai sharhi kan lamuran yau da kullum Muhammad Shu'aibu Bakwai ya ce matakin majalisar dattawa abin mamaki ne yayin da sabuwar demokradiyyar Najeriya ke cika shekaru 25.
Mun san duk akwai wani lauje cikin nadi, amma an kasa magana, an kasa cewa komi, kuma maganganun da wannan bawan Allah ya faɗi. In ƙarya ya ce sai a fito a yi kariya kan abin da ya faɗi, a ƙaryata shi. Amma gaskiya ce ya faɗa, don haka gaskiya ta zama yau an cimma lokacin da in za ka faɗe ta sai ka cire takalminka domin ka ji daɗin gugawa da gudu.
Shi kuma kakakin majalisar matasan Arewa Ambassador Abdul Ambature ya buƙaci majalisar dattawan ta janye dakatarwar.
Muna son shi shugaban majalisa shine Senator Gottfried Akpabio su yi gaggawan janye wannan suspension da suka mishi, su dawo da shi cikin gaggawa. Na biyu kuma muna son wannan allegation din su mana bayani akai, wannan kuɗi ₦3.7 trillion nan su fito su mana bayani akai, shin haka ne ko ba haka ba? A matsayin su na shugaban majalisu, in kana shugabanci za ka ga mai kyau da mara kyau, amma is responsibility ɗinka ne ka fito kama magoya bayanka bayani akan wannan abu haka ne ko ba haka bane. Abinda muke jira mu gani kenan a gurin su.
Ita ma shugabar wata kungiyar gyara tarbiyyar matasa Halima Babu Ahmed ta tsokaci cewa
dole idan mutum ya kai wani shekaru ya fara sa al'umma da kafa a gabansa shine babban abu, kuma irin wannan hanyoyin ne kaɗai da a samu a rinka mana magungunan wasu abubuwa. Gaskiya ni ban ji daɗin wannan lamarin ba. Ina kiran su dan Allah dan Annabi su bar irin wannan abubuwan, saboda yana kawo mana tsaiko a musamman ci gaban ƙasar mu Najeriya da haɗin kanmu gaba ɗaya.
Ana wannan dambarwar sai kungiyar sanatocin Arewa ta naɗa Sanata Abdul Aziz Yar Aduwa ya maye gurbin Abdul Lingi a shugabancin kungiyar, kuma ya wa muryar Amurka bayani cewa zai rika tuntuɓar Lingi don ƙwarewarsa.
Ina ƙara godiya da kuma tabbatar da biyayya ga shi ɗan uwana kuma babban wana distinguished Sanata Abdul Lingi. Ina masa godiya bisa ga ƙoƙarin da ya yi a lokacin da yake shugabanta wannan kungiya. Mun san ya yi iyakarinsa kuma ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske, kuma ina mashi fatan alheri, kuma zan ci gaba da tattaunawa da shi da neman shawarar shi bisa ga dimbin ilimin da Allah ya bashi akan abubuwan da ya yi.
Tun bayanin kalaman Sanata Lingi na samun kasafin kuɗi kala biyu mai bawa shugaba Tinubu shawara kan sadarwa Bayo Onanuga ya nuna takaicin cewa kalaman sun fice daga babban ɗan majalisa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.